نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kuliyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saja hati kami akan bertemu wanda mutawara saat ini kebaka na litahi na al-tafsir bi'urubi Quran na wallabun malami al-Doktur Muhammad Sayyidi Muhammad al-Amin inda saat ini kebaka muna cikin muqaddima ta shi wannan litafi ruwa ya zo muka dakata. Insha Allahu ta'ala shi da yau za mu kora daga inda muka tsaya. Kamar yadda bayani ya gabata kenan a taƙaice, ita ar-risala الرسالة المحمدية تلقى وسع عناصر قداو. إذا أكتي عناصر قداو سوني وسو جمشدين قداو وانت تكي تهيا تعرض السوء نهركو أقول أبن تأكي تما المرسل دا المرسل دا المرسل به دا المرسل إليه. المرسل shine wanda ya aiko da ita risala. Al-mursal wanda aka aiko da wannan risala. Al-mursal bihi abinda aka aiko risala tare da shi kenan. Abinda aka aiko wanda aka aika tare da shi kenan Al-Qur'ani mai girma. Sai kuma al-mursal ilayhi shine wanda aka aika ma wannan sako kenan. Al-mursil wanda ya aiko sako shine Allah madaukakin sarki. Wanda aka aiko da wannan sako shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam tare da shi shine Al-Qur'ani mai girma. Sai kuma wanda aka aika ma wannan sako sune al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam. To mun yi bayani takaitacce akan Allah madaukakin sarki da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ba dan wani abu dan mu samu fitira akan girman wanda ya aiko da sakon da kuma matsayin wanda aka turo da wannan sako shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban mutum ne mai karamci mai halaye manya wanda ya yi kowa a wajen Allah madaukakin sarki duniya da lafira, wanda amintacce ne ɗan adawa shi suka shaida haka kamar yadda wani ke cewa shahidan anamu bi fadlihi hatta al'ida wal fadlu ma shahidan bi al'ada. Wanda ɗan adawa shi kansu sun shaida cewa manzo sallallahu alaihi wasallam babban amini ne, mutumin kirki ne, kuma fadala ita ce wanda ɗan adawa ka da kanshi ya tabbatar ma da ita babu yadda ya iya ya sallama ya ce lallai kai kinnan kana da kaza, to babu fadalar tafi wannan fadala. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya Allah madaukakin sarki ya aiko shi da wannan Al-Qur'ani mai girma ta hanyar wahayi. Tuna da kin san menene wahayi? Shi wahayi akwai bangare shi da shahi al'am da kuma bangare da shahi al-khas. Wahayi bi sifa amma ana nufin dukkan abin da ya shahi wata ishara ko wani nuni ko wata ilhama akan wani abu. Akan shi ne malamai suka bambanta tsakaninsu aiki da wasu ayoyi na alqur'ani mai girma wanda suka bambanta tsakanin wa'annan kalma ta wahayi yadda ta zo a cikin alqur'ani mai girma da mafhumi daban-daban. A cikin alqur'ani mai girma ta zo da suna na ilhama ta fitra, ta fitra kamar a sanya ma mutum wani abu ya aikata shi ba tare da wani ne ya zo mai magana ba, amma a ran shi zai ji bari ya aikata abu kaza. Kamar yadda ya faru da ma'aikin annabi Musa alaihi salam a lokacin da ta ɗauki annabi Musa za ta sanya shi a cikin wani akwati, ta sanya cikin ruwa. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa auhayna ila ummi Musa, mun ma ma'aikin annabi Musa wahayi an arda'i akan cewa ta aihe shi. Fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani, idan kin ji tsoro ki kai shi cikin wani aji, kada ki ji tsoro. Inna raduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin, mun za mu maido shi zuwa gare ki kuma mun sanya shi daga cikin manzanni. Kaga wannan wahayi da aka ma ma'aiya annabi Musa ba wahayi bane irin yadda ake aiko mala'ika Jibril da shi, a'a shi da ake cewa ilhama, a sanya ma mutum wani abu a zuciyar shi cewa zai aikata abu kaza. Haka ne daga ciki wani abin da ya faru da hawariyun, wani hafayar wani hafayar ilil hawariyina al'aminu bi wa bi rasuli, kaga su ma wahayi ne ba irin wahayi da ake aiko da manzo ba kamar yadda ake aiko da mala'ika Jibril, yama wani manzo magana cewa saƙo ne daga wajen Allah madaukakin sarki. Haka nan irin wannan ilhama tana faruwa hatta ga dabbobi ba ma mutane ba, kamar yadda Allah ke cewa wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma yarshu, kaga wannan shi ma wani nau'i ne na wahayi, amma shi ne ake cewa ilhama ba wahayi bane na kai tsaye. To akwai wahayi kuma wanda Allah madaukakin sarki yayi magana akan shi wanda kuma ya gama abin da ya shafi sharri da alkhairi. Akwai lokacin da wahayi zai kasance na alkhairi kalmash kenan fasara ta dauki ma'ana ta alkhairi, akwai lokacin da kuma ma'anar za ta dauki ma'ana ta sharri, kamar inda Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwash-shayatin al-jinn wal-ins wal-jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, kaga Allah madaukakin sarki yake cewa mun sanya ga kowanne annabi mun sanya mai adawa. ‘Yan adawa wannan shaidannu ne daga cikin mutane da aljanu suna ma junansu wahayi nan na sharri, suna ma junansu wahayi na sharri. To kaga a nan ga muna iya fahimta cewa kenan wani lokaci za ka ji wani abu a ranka ya zo ma naka aikata wani abu na sabo, abu ne wanda yake da alaka da wahayi na shaidan, shi ne ake ce mai alwaswas, shi ne a cikin sosun nasu ake cewa wani sharri waswasi al-khannas alladhi yuwaswisu fi sujudin nas, mai yin waswasi a cikin zukatan mutane kai ba ganin shi ba kai. Yau idan aka ce ka nuna ina shi yake ba ka san shi ba, akwai wanda shi mamaki yake idan aka ce shaitan, eh shaitan akwai shi kuma Allah ba mai saki ya ba mu labarin shi, kuma irin yadda yake bi salon da yake bi ya ma mutane ilhama abin da yake so su aikata salo ne kamar na wahayi, kamar na wahayi kawai sama zai a rai garin da ke burka aikata abu kaza duk da cewa sako ne. To wannan kaga kalma ta wahayi ta zo da ma'ana ashar. To a jimbirce abin da muke so mu ce a nan, kalma ta alwahyi kenan tana iya ɗaukar ma'ana ta alkhairi ko ta sharri, idan ta zo da ma'ana ta sharri tana zuwa ne daga wajen shayatin al-ins wal jin, shaidannu na mutane da aljanu. Akwai mai kira suna Abu Zan Gifari, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai yayi sallah ne yake tambaye shi shin ka ne musali daga shaidanu na mutane da aljanu, sai Abu Zan Gifari yake cewa ya rasulullah shin a cikin mutane ma akwai shaidanu, sai ce kwarai kwa wani lokaci sun ma hina shaidanu na aljanna shaidanu na mutane, shi yasa a cikin sautin nas muke cewa min al-jannati wan nas, daga cikin aljannu kuma da mutane. To wahayi wanda za mu yi magana a kan shi a nan ga kenan, wanda yake shi ne maudu'inmu, shi ne wahayi al-khas wanda ake ma annabawa. shi ne wahayi a mafhumi na shari'a. Shi wannan wahayi ya yake Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratul shura, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhyi bi idhnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Wa ma kana li basharin, bai kasancewa, bai bayyayuwa ga wani mutum an yukallimahu Allahu, Allah ya yi magana sai ta wata hanya illa wahya, sai dai wahayi aw min wara'i hijab, ko kuma ya kasance tsakanin shi da wannan bawan nashi akwai wani hijabi, aw yursila rasula, ko kuma aika mai da manzo, shine wa, shine mala'ika Jibril, fa yuhyi bi iznihi ma yasha, sai ya mai wahayin abinda Allah yake so. Innahu aliyyun hakim, lalle Allah madaukaki ne ko mai hikima. Kaga anan ga Allah madaukakin sarki ya ba mu nau'ika na wahayi har guda uku. Nau'i na farko ya kasance Allah madaukakin sarki ya ma wani manzo magana, wa kallama Allahu Musa taklima, Allah madaukakin ya ma Annabi Musa magana lokacin da ya kiraye shi, lokacin da suka yi munajati Annabi Musa da shi da Allah madaukakin sarki. Kaga anan Allah madaukakin sarki ya ma Annabi Musa magana kai tsaye, yake cewa wa kallama Allahu Musa taklima. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya Isra'i da Mi'raj, a lokacin nan ma mafi yawan malamai sun tsaya akan cewa Allah ya mai magana, kuma Allah ya bashi yake da suna wasu ahkam, daga cikin su akwai sallah lokacin da ya zo da ita. Wannan nau'i na fara kenan, shi ne kita an yukallimahu Allahu illa wahya, kenan shi ne magana da Allah yake ba mutum illa wahya da aumin wara'i shan, ko kuma ya kasance tsakanin su da hijabi, kenan babu wanda ya taɓa ganin Allah a fili sai dai akwai hijabi tsakani, in ya so kuma sai mishi magana. Nau'i na biyu wanda wannan aya take karantar da mu shi ne an yukallimahu mubasharatan min wara'i hijab, fa la yara annabi rabbahu lakin yasma. Na'am, an yulqi kalamahu 'ala an-nabiyyi bi kayfiyyatin ghayri muqtada, an yulqi kalamahu 'ala an-nabiyyi bi kayfiyyatin ghayri muqtada, ya kasance Allah madaukakin sarki ya ma manzon shi magana amma ta hanya wacce ba a saba ba. Sai kuma na uku shi ne an yursila rasula, sai kuma aika mai da manzo shi ne mala'ika Jibril, wanda shi ne ake aikawa ya ma mutum shi wannan wahayi. To shi wahayi na farko da ya fara saukowa, manzo sallallahu alaihi wasallam da farko ya fara ganin wasu irin mafarki-mafarki wanda ba a saba ba a ce mutum ya riga ganin su. Wayannan mawarke-mawarken kamar firifaren manzo sallallahu alaihi wasallam ne ake yi, saboda ya shirya da cewa akwai wani babban al'amari da zai same shi. Yanzu ana nan sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya so kamar ya ringa soyuwa a gare shi akan cewa ya keɓance daga mutane, sai yake warewa daga mutane, sai yake zuwa can kogon Hira, sai yake zuwa can yana sama sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya fara ganin wannan mawarke-mawarken wannan, kamar sai aka sanya ne a ran shi akan cewa ya keɓance daga mutane, sai keɓance cikin wannan kogo ke zaman shi. To anan wahayi na ware ya fara sauka, anan alƙur'ani ya fara sauka, anan mala'ika Jibril ya fara bayyana, kuma da ya bayyana a siffar shi ta mala'ika ya bayyana ga manzo sallallahu alaihi wasallam. Anan ya zo ya nemi manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya karanta, yake ce bi iqra, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ana bi qari, ya kama manzo sallallahu alaihi wasallam ya girgiza ya ce bi iqra, ya ce ba ana bi qari, sai da yi su to kana, sai ya ce bi iqra bismi rabbika allazi khalaq, wannan ita ce aya ta farko da ta fara sabta a cikin alqur'ani mai girma cikin suratul alaq, wanda yanzu a sallar magariba muka ji an karanta, ita ce aya ta farko da ta fara sauka, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Wannan su ne abu na farko ayoyin da suka fara sauka kenan a cikin alqur'ani mai girma. Malamai suke cewa akwai hikima babba akan wannan kalma ta farko da ta fara sauka a cikin alqur'ani, ita ce kalmar ta iqra, ka karanta. Akwai hikima babba karanta, me ake so a ce maka? Idan kana so ka san Allah, idan kana so ka yi addini, to ka je ka yi karatu.
idan kana so kai musulunci yanda ake so to kace ka yi musulunci shi yasa lokacin da aka halicci mutum bai san komai ba sai daga baya Allah sai sanar da shi ta wata hanya saboda ya bashi wasu sanadarai ko kuma ya bashi wasu na'urori wanda wannan na'urorin zai taimaka mashi wajen neman ilimi shine Allah yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ko waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida yati la'allakum tashkurun wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah ya fitar da ku daga cikin cikin ma'aikatu wallahu la ta'lamuna shay'an kusan komai ba to wannan kalma ta la ta'lamuna shay'an ba kusan komai ba to ya za a yi kusani sai Allah ya ce wa'adakum sama'a idan da yake Allah ya so ku sani sai ya ba ku ji wal absara ya ba ku gani wal af'ida sai ya ba ku zuciya saboda ku kiyaye abin da kuka dauka idan kun ji karatu kun je kun nema kun gani kun ce kun rubuta kun hardace to me za ku yi daga baya ya ce la'allakum tashkurun badan wani abu da kuka ita kuma godiya ya take aiki ake yi ita ce godiya ga Allah subhanahu wataala shi yasa yake cewa imalu ala daud shukra fa qalilun min ibadi yashkur imalu ku yi aiki ala daud ya ku ya gidan daud shukra godiya aikin ku shi yake nuna cewa ni kun godi to kenan ta ga mutum yana da kyau ya sani cewa ni'ima ta ji da ta gani da Allah ya bashi idan bai amfani da su wajen neman ilimi to bai amfani da wannan ni'imar da Allah ya bashi idan bai amfani da su wajen neman sanin Allah neman sanin addinin shi to bai amfani da wannan ni'imar da Allah ya bashi kamar bai gode ba ne idan kana so ka gode kai kokari kai amfani da su wajen neman ilimi wanda zai sadar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda kuma shine tsira ga mutum duniya da lahira to wannan kalma ta ikra da alqur'ani ya fara da ita tana nuna ma cewa lalle ka tashi ka dage ka zage damtsi ka nemi ilimi na addini ka san Allah ka san addini yace bismi rabbikal ladzi khalaq kuma idan zaka nemi ilimi ka neme shi da sunan Allah ka karanta da sunan Allah wanda ya halitta alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam kalla inna al-insana la yatuwa to wannan shine kira'a takaici abin da ya shafi al-wahyi sai ko mu komo kan ma'ana ta al-qur'ani a shar'ance malaka cewa wal qur'anu ma'anahu shar'an wa istilahan ma'ana ta al-qur'ani a shari'ance kenan a wajen malamai huwa kalamullahi ta'ala shine magana ta Allah madaukakin sarki المنزل وند الله من زركي يسبو على خاتم انبيائه غا تكمكون اي انباوي شي شيني محمد صلى الله عليه وسلم شيني دا كارشي daga cikin annabawa daga shi arhi dukkan wanda yace yasa annabi ne shi ko kuma an mai wahayi irin wahayin da ake ma Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya bar musulunci bi lafsihi wa ma'anahu kuma alqur'anin wannan da muke karantawa shine aka san kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da lafazin shi kuma da ma'anar shi yanda ka ganshi haka to haka aka san koshi haka aka san kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi al-manqul bit-tawatir al-mufid lil-qat' wal-yaqin wanda aka rawaito mana shi muka same shi ya iso zuwa gare mu bit-tawatir ta hanyar ka tawatur idan aka ce at-tawatur أنا ذهن ما رواه عدد كثير أحالة العادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب شيني دكنا لابان دمتاني ديوا سكا رويتوش سكا ساموش متانم كما آل آدن چه سموشي أتي وإن دمتانم سنگ مسلمي كريا بيا جوامة سمد سمد مسالي سكا مكواكي يوكما تكا متانم جلد قواتي كريا چه to wannan shine in kada an ce at-tawatur wanda magana ce mutawatira ana nufin magana ce wanda ta zo daga wajen mutane da yawa ko mutanen ummatattu to haka alqur'ani ya iso har zuwa gare mu yace al-mufid lil-qat'i wal-yaqin wanda yake amfanar da kai tsaye daga kaji an ce wannan al-qur'ani ne ko kuma daga kaga al-qur'ani kai tabbatar da cewa a zuciyarka wannan tabbas shine al-qur'ani kada ka samu shakka akan shi shine kalma ta al-yaqin al-muta'abbad bi tilawati kuma ana ibada ne kamar karanta shi ma ibada ne yau idan ka karanta harafi guda na al-qur'ani kana da lada goma haka yazo daga manzo sallallahu alaihi wasallam da harafi guda kana da lada goma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a ce ba alif lam mim dukkan harafi guda ne a'a sai dai alif harf lam harf mim harf to kowanne harafi guda kana da lada goma al-qur'ani kada yake da wannan daraja cewa idan ka karanta da harafi guda za a rinka lissafa mashi a baka lada goma ina ga wannan shine wasu suka dauka kamar ɗan jarida suka dauki irin wannan system ne ɗan jarida wancan international idan ka aika musu labari suna auna kuɗin da za a baka ne da muyikan da ke da ku cikin labarin naka da su ne za a auna kai a biya ka ku tambaye ɗan jarida wancan manya haka suke yi ana ba mutum ana biyan mutum ne ta labarin da ya bada ana auna yawan harufa da muyikan da ke da kwai a ciki ne ake biyan shi idan ka a cikin labarin da akwai kaza haka ake biyan shi amma wancan manyan jaridun yace al-muta'abbad bi tilawatihi ana ibada da tilawashi al-maktubu fil masahib hallo al-muta'abbad bi tilawatihi ana ibada tilawashi ma ibada ce bai halatta ba karanta wani abu idan za ka yi sallah ba al-qur'ani mai girma ba an gane kenan ibadan ma da zakai da alqur'ani mai girma ne zakai shi idan ka dauko hadisi ka karanta bayan fatiha sallar ka ta lalace in dai daga gangan kai ka dauko hadisi ko hadisi kudusi ne ka karanta bayan fatiha to sallar ka ta lalace qur'ani kadai ake karantawa shine zancen Allah al-maktubu fil masahib wanda aka rubuta a cikin Qur'ani a cikin masahib a cikin wayannan takardu da muke gani wanda muke ce ma Qur'ani mai girma shine Al-Qur'ani mai girma wannan min awwal suratul Fatiha daga farkon shi yana fara da suratul Fatiha ila akhir suratul Nas zuwa ƙarshen suratul Nas wannan shine Al-Qur'ani kenan a takaice sai malam ya mana sharhi takaitacce akan wannan ta'arifi da ya bada sai yake cewa fa qauluna kalamullahi ta'ala da muka ce fasara ta alqur'ani shine kalamullahi ta'ala jinsun fi at-ta'rifi dakhala fihi jami'u kalamillahi ta'ala ka at-taurat wal injil wa zabur idan aka ce kalamullahi ta'ala kada aka yi shiru to ya gama dukkanin wani littafi wanda ba ma alqur'ani ba wanda aka ce na Allah misali at-taura da injila da zabura amma me zai bambanta mana al-qur'ani da su shine kawai fadan malam da yace al-munazzal ala khatami anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka sabko ma manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kage yanzu wannan ya bambanta da zabura wanda aka sabko ma annabi Dawud ya bambanta da injila wanda aka sabko ma annabi Isa ya bambanta da at-taura wanda aka sabko ma annabi Musa alaihi salam yace qaidul kharaj bihi al-munazzal ala ghayrihi min al-anbiya wannan magana da aka wadi kenan an hudda dukkan littafin da aka sauko ma wani annabi daban shine kenan at-taura da injila da zabura wa qauluna al-manqul bit-tawatur kuma da muka ce al-manqul bit-tawatur wanda aka kawo mana shi ta hanya ta tawaturi yace qaidul kharaj bihi al-qira'at allati nuqilat ilayna bi tariqati al-ahad sai ce da yace al-mutawatir wanda aka kawo mana shi ta hanya mutawatira to an hudda dukkan wata qira'a da ta zo wata kasance an rawaito ta bi tariqati al-ahad ta hanya ta ahad misali ya kasance mutum ɗaya biyu ne suka kibanta da ita misali ai al-qur'ani yana da qira'at har guda bakwai zuwa goma to kowace mutawatira ce misali warsh mutawatira ce hafs mutawatira ce qanun mutawatira ce duka wannan mutawatirai daga Manzo sallallahu alaihi wasallam. To idan wata ruwaya, wata qira'a ta zo wanda ba mutawatira ba, to ita ba a consideranta alqur'ani mai girma, ita ba ta ciki. Wahiya qira'at ashaza, kace ake cewa qira'a ashaza, fala tu'tabar qur'ana wannan ba daukan ta matsayin qur'ani, wala tasihhu qira'ati biha mutlaqan, wannan kuma bai dace ba a rinda karatu da ita, la fi salati wala fi kharijha, ba a sallah ba, ko a sallah ko kuma a wajen sallah, kenan bai dace ba ka rinda karatu da qira'at ta kasance shaza ce wanda bata zo ba ta hanya mutawatira. Wa qawluna al muta'abbad bi tilawatihi, magana kuma da muke muka ce al muta'abbad bi tilawatihi, wanda ake ibada da tilawashi, kharaj bihi al ayat allati nusikhat, to an gudda ayoyin da aka goce, kenan akwai ayoyi a cikin alqur'ani zamu gani a gaban insha Allah ta'ala wa'inda aka goge tilawarsu, kenan aka goge su, Allah mun fahimci zargin cewa ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, akwai wanda Allah mun sarki ya goge tilawarsu, wasu kuma aka goge hukuncinsu, to su wanda aka goge su kwata-kwata cikin alqur'ani su wa'annan bisa cikin wa'inda ake magana a kansu. Wa kharaja bihi al ahadith al qudsiyya, kuma an hudda hadisi qudsi, idan aka ce hadisi qudsi shine hadisin da Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala Allah azza wa jalla, shine hadisin da Manzo sallallahu alaihi wasallam zai ce Allah madaukakin sarki ya ce, kaga alqur'ani mai girma ma za mu ce Allah madaukakin sarki ya ce, hallo kuma hadisi qudsi shi ma za a ce Allah madaukakin sarki ya ce, to akwai bambanci tsakanin su, shi ma za mu gani insha Allah ta'ala a gaba. Ai yake cewa ana ra'ayi bi anna alfazuha min indillahi ta'ala, kenan bai dace ba ka dauki hadisi qudsi ka ce shi ma za ka dauke shi a matsayin alqur'ani, saboda ka ce kawai ai shi ma ya zo da godan Allah madaukakin sarki, to wannan shi ma bai dace ba. Fa hiya wa in kanat alfazuha min indillahi ta'ala la yuta'abbad bi tilawatiha, to koda a ce lafazin ya zo da godan Allah madaukakin sarki, to shi ba a shar'anta ba a ringa ibada da tilawashi. Yake cewa kitabun ahkamahu Allah fa atqara ihkamahu, shi wannan littafi alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya hukunta shi, kuma yayi fa atqara ihkamahu, yayi ittiqani sosai, kamar an kware sosai wajen sata shi alqur'ani mai girma, wajen hukunta shi da wajen kuma sanya hukunta a cikin shi. وفصله فاحسن تفصيله, الله مدوكين سركي يا ربي القران مي كما كومي كيوتتا وجن ربابو كينن وجن تارش وجن كيوتتا. وصدق الله حيث يقول, الله مدوكين سركي يا ري غسكيا ديكي تشيوا كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير, للتاجي ني وندا الله مدوكين سركي يا حكمت ايوين شي ya tsara ayoyin da yake suke cikin shi, kuma hannu aka rarraba shi aka tsara shi bin dadin hakimin sabir da gojan Allah madaukakin sarki mai hikima kuma masani akan dukkan abin da yake faruwa. Yace kitabu la yataqarrab ila sahatihi nafsun wala ibtal, littafi ne wanda babu ta yanda za a yi wani abu ya tunkare shi na ragowa na nakasi ko na lalaci ko wani abu na lalatawa, kamar yadda ake cewa, kamar da Allah yake cewa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, dukkan wani abu na cutarwa ko na lalatawa bayya tunkara alqur'ani mai girma ta gaba ko ta baya, Allah madaukakin sarki ne ya sauko shi kuma ya alƙawari zai kare shi, kamar yadda yake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mu muka sabgata alqur'ani ko mu za mu kare shi. Yake cewa kuma sadaqa Allah haythu yaqul, Allah mai sarki yayi gaskiya da yake cewa wa innahu likitabun aziz, lalle wannan alqur'ani littafi ne mai girma, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, babu wani abu da cutarwa da zai tunkare shi min bayni yadayhi ta gaba ko ta baya, tanzilun min hakimin hamid, sabkacce ne da godan Allah mai hikima kuma hamid mai godiya. Yace wa huwa al-mu'jizatu al-uzma والحجة البالغة, القرآن بجرمة معجزة بجرمة والحجة البالغة كما حلو حجة بالغة ودتك ولا تروى, الباقية على وجه الدهر لرسول الهدى wanda tana nan matukar zamani yana nan ni rasulullahi rasulul huda ga dukkan ga manzo na shari'a war rahma kuma rahama ce war rahmatu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma rahama ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam tahadda bihi an-nas kafa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yayi defiyar kamar yayi ma duniya gabaki ɗayan ta katse akan alqur'ani mai girma wal insu wal jin mutun da aljani an ya'tu bi mislihi akan su zo da irin shi in sun isa aw bi ba'dihi ko kuma da wani bangare na alqur'ani mai girma su kawo irin shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya huto ya ma duniya tahaddi akan wannan yace in kun isa ku kawo irin alqur'ani in kun isa ku kawo wani bangare ne na irin alqur'ani in kun isa ku kawo sura ɗaya ma ko sura goma ya gagara fa ba'u bil ajzi gabaki ɗayan su kowa ya kasa yace wa qad waqa'a tahaddi bil qur'ani ala maratib mutaaddida wannan tahaddi wannan gatse akan cewa in kun isa ku kawo irin alqur'ani mai girma ya zo ne a wurare daban-daban a mataki daban-daban kai da umu alaihimul hujja tilwal hujja saboda hujja ta sauka a kansu wata tana bin wata na farko ke ta tahaddahum awwalan Allah barakatun sarki ya musu gatse na farko yake an ya'tu bi mislihi su zo da irin alqur'ani mai girma fa ajazu wa mastata'u suka kasa duk iya larabcinsu Allah barakatun sarki yake cewa qul la inijtama'atil insu wal jin kace musu koda a ce mutum da aljani za su gamu ala an ya'tu bi misli hadha alquran akan su zo da irin wannan alqurani mai girma la ya'tu bi mislihi sun yi kadan su zo da irin shi walau kana ba'dhum li ba'd zahira koda a ce sashi yana taimaka masa shi haka Allah marubutan sarki yake cewa ka ga ya musu sun yi kadan su zo da irin shi hallau nabiyu thumma tahaddahum thaniyan Allah marubutan sarki ya sake musu wani tahaddi wani gatse na biyu an ya'tu bi ashari suwari mithlihi su zo da sura guda goma tunda abin ya gagara an kasa zawwa da alqur'anin duka to yanzu a zo da sura goma ma fa mastata'u sun kasa inda yake cewa am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashari suwari mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmi Allah wa an la ilaha illahu fa hal antum muslimun haka Allah ya musu gatse yace in sun isa su zo da sura guda goma ita ma ta gagara kuma ta haddahum maratan thalitha haka Allah marubutan sarki ya sake musu wani gatse a kashi da uku bi an ya'tu bi suratin min to yanzu ku zo ma da sura guda in kun isa surat mahma qasrat ko mun gajarta ta ku kawo ko da inna a'tainaka al-kawthar fa salli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar ita ce dai mafi karanci ku kawo in kun isa ka irinta fa ma qad sun kasa Allah yake cewa am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mislihi sura kawai ake so ku kawo irinta al-qur'ani wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wilu kadhalika kadzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana 'aqibatu adh-dhalimin yanda yazo a cikin suratul yunus kenan to kaga wannan nau'ika daban-daban ne na gatse da Allah marubutin sarki yama kafirai a wannan lokaci duk iya larabcin su akan cewa su zo da irin alqur'ani na harko sai kasa ku zo da sura goma sai kasa aka ce ku zo da sura guda wannan me yake nuna maka yana nuna maka cewa wannan alqur'ani da yake hannunmu ba alqur'ani bane ba irin wanda mutum in ya ga dama ya shiga daki ya rubuta larabci ya fito ya ce ga irin alqur'ani a'a akwai wanda ya so yayi ya kasa akwai wani a Misra wani malami saboda iya larabcin shi ɗalibai suka nima suka ce mai da Allah kai ma ka rubuta wasu kalmomi wanda za mu iya auna su da alqur'ani ya kasance an samu wani wanda ya kwatanta ya ce to zai gwada ya gani ya shiga ɗaki yake ta bincike wata da wata can wani lokaci suka ce ni malam ko an mance ne da maganar nan shi bai san ba har su ba san ba har ya mance da lisanin su ya ce ku kuna nan kuna jira da ni kuma na gamu da wata aya gabaki ɗaya ta shahe min wannan lisanin da nake suka tambaye shi wata aya ce yace zawwa ya karanta cikin suratul maida harkon ay harkon sure ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhilli sayd wa antum hurum. Wannan ayat kaje karanta ya gani a cikin an haramta an halatta an karhanta an anti halaka ni anti kaza a cikin aya guda an gama abubuwa da yawa sai ya gani to wannan magana ni nayi kadan in haramta an halatta to da irin magana zan kawo in ce irin alqur'ani ce Allah shi kadai yake da iko ya halatta ya haramta to ya ce uhillat lakum to ni na hoto in ce uhillat lakum niwa yace to babu wanda yake kawo ku shawo makan ku lafiya kowa yake karanta ya ibadar shi haka ya rubuta su ba bakka iyawa haka amru bin al-as wanda yake tambaye shi wanke da suna musailama al-kazzab yake ce me ya mutumin na shin ya mutumin na ku mi kuma aka sabko me yake ta an sabko mi amru bin al-as yake bashi labarin cewa an sabko wata sura sai yake cewa yu inde wannan ce ni ma sai in yi sabko ni ma an sabko min irin ta wata sura ta aka sabko ma yayin karanta mi alantar kai sai ce wannan ce ai ba ba aka sabko da kaza kaza sai ce me sai da ya ce kawo abin da aka sabko mata sai war karanta larabcin inama anta minni wani larabci ne wani idi da ya karanta da ya kare sai ce me wallahi ya musailama kai da kanka ka san ni na san kariya kake kai da kanka ka san eh innaka la ta'rifu anni a'rifu annaka kazzab kai ka san ni na san kai kariya kake haka suka rubuta shi bakka iyawa idan kace zaka kawo irin alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma su larabawa sun san waye alqur'ani su da suka fi kowa iya larabcin sun san waye alqur'ani utba bin rabi'a la wata rana ya zo jabir ne ya kawo ruwaya jabir bin abdullah utba ya zo qurayshawa sun gangamu suna sassafe shikenan sai anan yake wani yake ma manzo sallallahu alaihi wasallam izgi sai yake cewa unzur yace a'lamukum bisihr wal kahana wa manzo sallallahu alaihi wasallam ne ake nuna suke cewa suke mai izgi ku kalli wanda yake kowa iya tsayi da bokanci da iya waka duk wanda yake so koyi wayannan abubuwan to yazo ya je wajen manzo sallallahu alaihi wasallam haka suke wai izgi ne ake shikenan kai utuba bin rabi'a sai yake tambaye su ya faru sai yake sai suka ce ai wannan mutumin da kake gani wanda ya raba jama'an mu ya rabo akwai wasu musulmai akwai da ba musulmai ba wasu sun shiga wannan addinin wasu sun bar bautar kaza wannan mutumin babu wanda ya shi iya tsahi da bokanci da iya waka shikenan yace musu to haka abin yake suka ce eh sai utuba ya ce ni zan je in saurare shi in ji me yake ce utuba sai tashi sai ta shikenan utuba da yazo yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam suka tattauna sosai suka yi hira utuba ya tashi sai ta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta kare shikenan da zaka sai ce ita yazo sai ta ce mi da ka da mana da ya dawo da ya zauna sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mi bismillahir rahmanir rahim hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu qur'anul arabiyya ko la'allakum liqaumin ya'lamun yace bashiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi azanina waqrun ومن بيننا وبينك حجاب فإننا عاملون قل إنما أبد أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين لكتابه وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها ولد ارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقداهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فان اعرجوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود كف هيك او باقي ما صلى الله عليه وسلم يجي تعلق اشو تعلق اشو yace wannan tashi hankali ya ina ta Allah da shuru ya isa yace na san waka ya isko sai ga yansu ku kun san na san waka wannan da kuke ma waka kuna da hankali suka ce an kare dama bakin shi zama tsayi kike da kwai ya sirri ce shi da bai yace wallahi ku shiga kai ku sha wannan mutum lafiya wannan magana da yake gwadi ta dukkanin abin da kuke gwadi wannan yace fa in a'rabu fa kun anzartukum sa'iqatan mithla ya san labarin wacce mithla sa'iqati adu wasam yaji an zahanu ayoyi gashi maganganu ne na Allah madaukakin sarki sai aka ce to idan hukuma juye baya fa in a'rabu fa kun anzartukum sa'iqatan ina muku gangadi da cewa akwai fitsawa tana sauka in kun kiya mithla sa'iqati adu wasam kamar yadda ta fada ma adawa da samudawa to shine yaji tsoron wannan tashi hankalin kare su ma fada musu tunda ya san gaskiya ce hakanan Jubayr bin Mut'im shi kai musulunta shi ma ba Allah Allah dai mai ni'ima ta musulunci kawai ki Allah karanta sura tu an zo karanta am khaliqu min ghayri shay'in am hum al-khaliqun am khalaqa as-samawati wal-ardi bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am hum al-musayyirun wannan abin kawai yana karkarwa yace wannan magana ba magana mutunci wannan ba magana mutunci kasar a lokacin da ke da kai alaka tsakanin sama da ƙasa alqur'ani girgiza zuciyarki ta da hankalin makiyayi qurayshawa tsakanin su saboda suna so su al'umma ce da take rubutu take karatu ba muzo sallallahu alaihi wasallam da yazo da wannan alqur'ani mai girma in yana karantawa suna jin cewa akwai wani dandano dake da kai a wannan magana wanda babu a cikin waƙoƙin su gabaki ɗayan su inda dai yafi a ranga labewa a ranga zuwa ana zuwa bayan ɗakin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam a ranga labewa ana sauraron alqur'ani mai girma a wancan bangaren na gabas suwa ne wancan bangaren na yamma suwa ne gusun arewa suwa ne kowa labe na saurari sai an muto za a ta yi gida in ya gane kiyamul layl sai su gabe a daga ina kake ka san daga inda nake ni ba sani ka sani na sani daga a wasa zauwa sai a sauya wuri gobe ma hannu aka sai wuri hannu haka sai an sake kwatsewa kai daga karshe dai suka ce to ba mun jama'an mu suka ci mu ma muna zuwa muna jin wannan zancen fa bi dadi wallahi kowa zuwa mun baya sai zo musulunta dan haka a wasa to kun suka dangana da ƙarfi da yaji suka wasa amma duk da wannan dauke daidai Qur'ani ya riga musu can kai kaji Abubakar Umar bin Khattab yaji an kara da sautin Rahman yace kai wannan ba magana wasa bace shi ma hayi can kai kaji wani shi ma yace kai wannan ba magana wasa bace hayi haka aka riga musu kici daya sai dai kai garin Makka ka baki daya da aka fitahu Makka wanda suka saka zauna a cikin kawurcin sai dai kai riga su da hannu idan wanda su suka dauki kamar zamima ta arnancin mafi yawa wasu sun mutu wasu kuma Allah ya taimake su suka musulunta irin su Abu Sufyan kaga musulunta suka dan shi dan Abu Jahal Ikrama kaga shi musulunta ne ba Allah shi yayi dai kari a dawo da musulunci an so an yi fatawa Makka zai gudu ya bar gari ya shiga bato zai gudu ya bar gari kawai ana tayya bato sai fara girgirwa ana neman a fara sai wanda kiran lata da uzla suka ce mai kai amma mun bakin ka a wannan wurin Allah yake kira fa iza rakibu fil fulki da awul laha mukhlisina lahu dinna falamma najahum ila albarri iza hum yushrikuna anan Allah yake kira wa lata da uzla ba wannan dabino ake zuwa ai wata gumki ake zuwa ai na dabino in aka ji kuma kuma a tamni a ce yace to in abin haka in dai a cikin tashin hankali ba a kiran kowa sai Allah ya ce to in na dawo kan musulunta ma wannan da ba Allah nan Allah ya taimake shi ya musulunta dan haka alqur'ani mai girma da kaji an yi wannan gatsan an ce a kawo in an isa wallahi dan an san har duniya ta tashi ba wanda sai kawo kuma in akwai wanda sai gwada ya gwada mai bayya ruwa ne ko ka gwada kawai daga an karanta an san shirme ne wannan bai kama da alqur'ani ba waƙoƙi bane shi irin da mutum ya zamana ya saka shi iri he mun karanta eh muna jin dadi in mun karanta amma daga an dauko aya ana karantawa ka san cewa ba ni bane ba yanda aka ringa ajje kalmar yanda za a ringa ajje aya yanda za a ringa gama larabcin akwai wani abin kalmar baka taba jin ta a Qur'ani wani malami yana ce mai Abdudda'im al-Kahir wanda yake magana akan ijazul ilmi fil Qur'an yace al-Qur'ani mai girma surorin shi 114 a kowace sura akwai ba kalma da babu ita a wata sura a kowace sura tun daga Fatiha har zuwa Nas akwai kalma a ciki guda wanda babu ita a wata sura yanzu kaga Baqara ce ko wajen izi biyar ba ta danko to akwai kalmar da ke da kai a cikin inna a'tainaka al-kawsar da babu ita a cikin suratul Baqara saboda mu'jiza ta al-Qur'ani ka kare bincikenka a cikin suratul Baqara ba ka samu ba cikakken kalmomi da cikin inna a'tainaka al-kawsar babu su kalma ta al-kawsar ma babu ita a cikin Baqara to haka al-Qur'ani yake mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin da aka ba manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ma Qurayshawa basu san baya akai su ma suka su gada basu sani ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana karanta wa najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha annahu shadidul quwa rumir ratin fastawa wa huwa bil ufqi al a'la thumma dana fa tadalla fa kana qaba qawsayna wa anna wa awha ila abdihi ma awha ma kadaba al fuad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yakshas sidrata ma zaqa al basar wa ma daga yana tai heje zo karshe lokacin da zai sujjada nan da ya kwaɗe sujjada gabaki ɗaya suka suke sujjada kusa ma sani ba Abdullahi bin Abbas yace sajada ma'ahu al-muslimuna wal-mushrikuna jami'a kowa ma kuwa sujjada sai daga baya suka tashi suka ce wani ne wannan aka ce al-Qur'ani malai ke cewa kun makarrara subhanahu wa ta'ala at-tahaddi bi suratin ma fa qala wa in kuntum fi raybin Allah barkin sarki ya sake maimaita wannan tahaddi an yi tahaddi an ce ka kawo alqur'ani duka in ka iya ka kasa ka kawo sura goma ka kasa ka kawo sura ɗaya ka kasa to yanzu sai aka zo aka ce wa in kuntum fi raybin idan kuna ɗan tsardar kuna il shakka mimma nazzalna ala abdina akan abin da muka sauko mu wannan bawan namu to fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin to fa'atu bi suratin min mislihi ku zo da sura kwatankwacin irin wanda ku shuwa da ku kirawo shaidunku min dunillahi wanda kuma ba Allah ba in kuntum sadiqin ku kuma ce ku masu gaskiya ne sai Allah ya ce to a rihe muku magana ga baki ɗaya kan ku ringa ba kan ku wahala ku ringa jiraye jiraye fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narar lati wa quduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin fa in lam taf'alu idan ba ku yi ba wa lan taf'alu kai ba ku ba yi ba biya ma yi ba ku to tunda abin ya zama haka ku sha ma kan ku lafiya ku yi tsoron wuta fattaqun narar lati wa quduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ku kiyaye wuta wanda aka ma kafirai tanadi wai wadda meke suna ake hurata da mutane da duhasana wadda aka ma kafirai tanadanta fa ajazu wa lam yarfa'u bidhalika ra'san suka kasa ba wanda ya isa daga kai akan wannan wa bidhalika thabata ijazul qur'an ala abdal wajhi wa akada to ta wannan hanya ce wa bidhalika saboda haka thabata ya tabbata ijazul qur'an kamar meke da suna gagar badau da alqur'ani ya zama ala ablag wajhin ya zama akan hanya wadda tahi kuma Allah ya ƙara tabbatar da haka nan wa idza sabata ajzul arab fa ghairihim bil ajzi ahra wa aula to idan laraba sun kasa ai wani balarabe shine yahi kasance shine yahi ma dacewa a ce ya kasa idan balarabe ya kasa kawo irin alqur'ani mai girma ai wanda ba balarabe da bai kawo ba ba abun mamaki ba sai malai yake cewa asma'ul qur'an sunayen alqur'ani mai girma yace lil qur'anil karim asma'un kathira alqur'ani mai girma yana da sunaye da yawa wa kathratu asma'a tadullu ala sharafil musamma wa ulu qadrihi to yawan sunayen wannan alqur'ani yana nuna ma girma da sharaf da daraja da muhimmanci da shi wannan alqur'ani yake da wa ashharu hadhihi asma' mafi shahara wa'annan sunaye sune yace alquran sune shine suna na alqurani mai girma shine kenan sunan da ya shahara alquran duk kaji an ce alquran ko da a ce a harshen larabci ana nufin dukkan abin da ake karantawa to daga hanta alqur'ani ma ya tabadar ila dhihi mubasharatan shine alqur'ani mai girma wanda yake a hannun kamar da Allah yake cewa shahrur ramadan alladhi unzila fihi alqur'an shi watan ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wanda aka saukar da alqur'ani a cikin shi hudan linnas shiriya ga mutane yace wa bayyinatin minal huda wal furqan kuma shine mai bayyana ma mutane shiriya ko mai rarrabe musu tsakanin hanya ta gaskiya da hanya ba ta gaskiya ba sai suna na biyu shine al furqan Allah mutasaki yake cewa tabarakallazi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladun kaga wannan suna na al-furqan shi ma suna ne na al-qur'ani mai girma nazzal al-furqan mirabbi wajina alladhi yufarriq baina al-haqq wal-batil wa minha adh-dhikr daga cikin suna al-qur'ani mai girma akwai adh-dhikr inda Allah yake cewa inna nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun yace mu ne muka saukar da shi wannan al-qur'ani adh-dhikr kenan mitunatarwa wa inna lahu lahafizun kuma mu ne za mu kare shi daga cikin sunan alqur'ani mai girma hallo akwai al-kitab kamar da Allah yake cewa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kaga anan ma sunan alqur'ani mai girma alkitab kamar da yake cewa a cikin suratul baqara alif lam mim zalika alkitab la rayba fihi wa tadil muttaqin wa ma ada zalika mimma dhukira annahu bil asma'i yace kuma da wasu wannan wanda aka ambata da cewa daga cikin sunaye ne na alqur'ani mai girma daga cikin su shine kalafzi karim kamar yanda alqur'ani mai girma aka ambata da suna alkarim inda Allah yake cewa innahu laqur'anun karim Allah yake cewa lalle wannan alqur'ani mai girma ne sai dai malamai sun ce wannan sifa ce aka ba alqur'ani mai girma daga cikin kuma sunaye akwai mubarak inda Allah ya ce hada dhikr mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun kaga wannan shi ma ya daga cikin sifa ta cewa lalle wannan alqur'ani mai albarka wanda aka sako muku shin za ku inkari shi ne haka nan daga cikin sunayen shi akwai shifa shi ma fi shifa'un linnas inda Allah yake cewa wa auha rabbuka fi shifa'un linnas sunan alqur'ani mai girma cikin suratul isra to duka wa'annan ana itibarin su da a matsayin kenan sifa ce ta alqur'ani mai girma shine alqur'ani mai karanci shine alqur'ani mai albarka shine alqur'ani mai warkarwa shine kaza duka wannan sifofi ne kuma suna da yawa insha Allah a gaba akwai babi na musamman kan wannan miti na to yana ga anan zamu dakata kenan al-mabhasu salis ma'ana ulumul qur'an kenan akan shi zamu tashi kenan sati mai zawa insha Allah ta'ala abinda muka wada daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh